Hawakin kurai aiki Hajiya Hussaina kowa naki
Hajiya Hussaina
gari gari kina abin kirki bari da kauyuka kike yin aiki
Hajiya Hussaina
kina ban abin da rabiya maki Abdul Diwan nazo domin na mai sheki
Hajiya Hussaina
kuma kiyin kisin shige daki sun makale kamar suna girki Kuki na gida kina shauki Kirke rabana ba ruwanki
Hajiya Hussaina
ai dole ki sa su sita mamaki domin kina ta kula da tallaka wanki
Hajiya Hussaina
gari gari suna ta neman ki mama masoyin kina ta gaishe ki
Hajiya Hussaina
sun ce Allah ja da kwananki
Hajiya Hussaina
da sun ganki sita dauki Da sausari ke sunanki
Hajiya Hussaina
Musayin ki ne yasa na gaishe ki
Hajiya Hussaina
Lambari ya banki ta ciki daki
Hajiya Hussaina
Bata gajiya gurin abin kirki Hanyar lada kike ta neman ki
Hajiya Hussaina
Ko ba a so sai an ganki da rai da lafiya Dan rabbana ne gatan kikin kera maki Council for Arts and Culture, King Amsa Sunanki, Ayo Bestel.